Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Yayin da bakin haure ya kalla 10,000 ke shiga birnin New York a kowane wata a kwanan nan. Mazauna birnin wanda yafi yawan jama'a Amurka sun fara nuna damuwa kan tarin mutanen da ke kara cunkusuwa a birnin. Hakan yasa hukumomi su ma suka fara lalaban hanyoyin da za a shawo kan wannan matsala. Yau bitin da shirin na duniyar Amurka wannan makon zai yi nazari akan kenan. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To mazauna wani yankin birnin New York dake nan Amurka sun gudanar da wani gangamin nuna farin ciki a kwanan nan bayan da aka janye shirin gina wani matsugunin bakin haure a unguwarsu. Curtis Silva dan fafutuka ne dake kuma neman takarar mukamin magajin gari a birnin na New York.
I think even people who are open-minded to what they call migrants coming in.
Yace na san cewa ko mutanen dake marhaban da zuwan bakin hauren sun fahimci cewa zuwan bakin na janyo mana matsaloli. Yayin da birnin ya karbi bakuncin bakin haure sama da 100,000, magajin garin na New York Eric Adams ya yi gargadin cewa akwai yiwuwar hakan ya haifar da dimbin matsaloli ga birnin.
And how dare anyone say New York City is not going through a crisis? And here's the sad part about it, folks.
Yace dan me wani zai ce birnin New York baya fuskantar matsaloli. Wani abin takaici shine idan mutum 10,000 suka shigo za a shiga cikin matsaloli. Ba sai na tsaya ina muku dogon turanci ba. Babu haufi wannan lamarin zai iya dukusar da birnin namu. Wani sakamakon binciken jin ra'ayin jama'a da kwalejin Sena ta gudanar ya nuna cewa ra'ayin mazauna birnin na New York ya fara sauyawa kan zuwan bakin haure. Steven Greenberg na ɗaya daga cikin waɗanda suka gudanar da aikin ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a a kwalejin ta Sena.
79% of Democrats, at least 79% of Republicans, 79, at least 79% of Independents.
Yace kashi 79 cikin 100 na 'yan Democrat, da kashi 79 cikin 100 na 'yan Republican, da kuma kashi 79 cikin 100 na waɗanda ba sa goyon bayan wata jam'iyya. Duk sun ce kwararar bakin haure cikin birnin babban matsala ce. Ina ga wannan batu na shigowar bakin haure yana shafar yadda masu zaɓe suke kallon shugaban ƙasa. Muzaffar Shisti babban jami'i ne a cibiyar nazarin tsare-tsare kan al'amuran bakin haure. Yana kuma ganin wannan lamari na kwararar bakin haure zai iya haifar da matsala ga zaben 2024 da ke tafi.
It is going to have some dent in the election. How much?
Yace tabbas hakan zai iya haifar da gibi ga zaben, amma yanayin girman matsalar shine ba mu sani ba, domin har yanzu sauran mu kusan shekara guda kafin zabe. Ba mamaki matsalar ta ragu zuwa lokacin, amma dai ina ganin hakan zai yi tasiri. Magajin gari Adams ya aiwatar da wasu matakai da za su gudushe kirkirin da birnin na New York ke da shi don a karkatar da hankulan masu sha'awar zuwa birnin. Amma duk da haka, da yawa daga cikin bakin hauren da ke turowar zuwa New York na ganin birnin na tattare da hanyoyin samun arziki. Monteyo na ɗaya daga cikin bakin hauren da suka isa birnin daga ƙasar Angola.
Somebody recommended me to come in here because I can get an idea of the city.
Yace wani ne ya bani shawara na zo nan saboda na saba da birnin. A nan zan iya samun inshorar lafiya ta Medicare. Zan kuma iya samun matsuguni. Idan ka zo a matsayin bako, wurin da yafi dacewa ka zauna shine birnin na New York.
The best city to you to live is in New York.
Sai dai ba duka aka taru aka zama ɗaya ba. Domin wasu daga cikin mazauna yankin Manhattan har tarbar bakin suke yi da ma ba su taimako. Ilze Tillman, director ce a kungiyar Team TLC mai ba da tallafi.
New Yorkers have been very, very welcoming and generous.
Tace mazauna New York masu son baki ne, kuma masu kyauta ne. Mun san cewa mazauna birnin ba gwamnati ba ne, amma al'ummar wannan jiha za su ci gaba da alale marhaban tare da ba da tallafi ga bakin hauren da ke zuwa.
Welcoming, giving, generous, kind-hearted people.
Yayin da batun bakin hauren ke ci gaba da janyo cece-kuce a manyan biranen Amurka, tasirin kwararrarsu ta fuskar sajewarsu da jama'a da rawar da za su taka a fagen siyasar ƙasar wani abu ne da lokaci ne kaɗai zai iya fayyacewa. Masu aro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan makon sai kuma wata juma'a idan Allah ya kai mu. In za mu radin Aaron Renan da hada asalin rahoton sai kuma Fiona Nandudu da ta hada mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.